بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو دساكي هدوا أولا بجري ميتارا البركة مسجد المهاجرين. أنا قوات أن تدو أكرتي مكويو أتكم ببنبر نجاح مرادي أولا كسادا متنجاح. أيو منا رانا أسابر دار اللهدي شاترا قوات شعبان هجرة نم محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 2 miladiyya isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukin sarki muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara. Wannan kuma shine majalisin mu na 7 a cikin wannan tafsiri na wannan shekara na 8, majalisin mu na 8 a cikin tafsirin wannan shekara. Wannan kuma zai zama majalisin mu na 1 a cikin sabon tafsiri na Al-Qur'ani mai girma bayan kai zuwa ƙarshen tafsiri wanda ya gabata a jiya. Gabanin mu shiga a cikin tafsirin suratul fatiha, mu sani cewa irin waɗannan majalisai suna da tarihi, suna da asali a tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa zamanin sahabbai, zuwa zamanin tabi'ai, har ya zuwa wannan lokaci. Tafsirin alqur'ani mai girma aiki ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin yayi. Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yattaqun. Ubangiji ta'ala yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mun sabkan ma da dhikri, ambato shine alqur'ani mai girma, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, domin kai bayani, kai sharhi, ka gaya ma mutane abinda wannan alqur'ani mai girma ya kumsa, ta dauro tabbas hakika idan an yi wannan to za a samu tsoro na Allah madaukakin sarki. Dan haka wannan ayyuka ko kuma irin waɗannan majalisai, wannan su ne asalin musulunci, shine asalin abinda Allah madaukakin sarki ya yi ko annabawa domin su yi bayani akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadithi ingantacce yake cewa al-ulama'u warathatul anbiya, malumai bayan ƙasa su ne magada annabawa. Azu sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahum lallisu malumai annabawa lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warithu al-ilm. Annabi sallallahu alaihi yake cewa ba su bar wani abu ba na dinari, na kudi, na naira ko na sifa, sun dai bar ilimi. Wanda ya ruku da wannan ilimi akhadha bi hadhin wafirin, yayi ruku da wani rabu wanda yake mai girma. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa tasma'una minni wa yusma'u minkum, za ku ji daga gare ni, yake gaya masahabban shi, kuma daga bayanku, daga bayana wasu za su ji daga gare ku. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ballighu anni walau aya, ku ba da labari akan abinda kuka ji daga gare ni koda daidai gulgudan aya guda ne annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa nadara Allahu imra'an sami'a maqalati aw sami'a minna shay'an a wata riwaya annab sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi albarka ya haskaka rayuwa ta wani mutum wanda ya shi wani abu daga gare mu annab sallallahu alaihi wasallam yace fa wa'aha a wata riwaya fa hafizaha sai ya kiyaye wannan magana ya hardace ta thumma ballagaha sannan ya bada labarin abin da ya ji annabi yake cewa ruba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min ruba hamil fiqhin laysa bi fiqhi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta dauru wanda yake dauke da wannan ilimi ya kai shi ga wanda ya hiya fahimtar wannan ilimi haka ta dauru wanda ya hardace ya kai shi ga wani wanda zai fahimtar da shi abin da ya hardace annab sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ba mu labari a wani waje cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wanda da yabbu wata hanya yana neman ilimi na shari'a ilimi na addinin musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala zai saukake mai hanyar zuwa aljanna shi yasa shi waɗannan majalisai suke da fa'ida suke da daraja suke da kima annab sallallahu alaihi wasallam ya gayi falala ta majalisi daban-daban malamai suka ce babu kuma majalisi daga cikin majalisan ilimi wanda ya kai majalisin alqur'ani mai girma bintifaq babu wata jayayya duk inda za a zauna a karantar da alqur'ani mai girma ma'anar shi da fahimtar shi to babu wurin da ya kai wannan wurin albarka Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma ya ba mu labarin cewa wasu mutane ko kuma a cikin hadisan nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa wasu mutane ba za su tattaru ba a wani bagiri suna karanta littafin Allah suna bibita abin da ke ciki na ma'ana da fahimta face sai nutsuwa ta zo musu sai rahama ta lallube su kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace su a wajen mutanen da yake su ne mala'iku wanda ba saba ma Allah subhanahu wata'ala a cikin abin da ya umarce su ashi wannan yana kahara ma dalibi da masu zuwa yau da gobe karhin gwiwa ba zai samu mutum bai ji cewa ya saba ya iya ya ji daya ya ji biyu ya ji uku a'a shi zuwa da sauraron wata baiwa ce ta musamman wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake zaben wasu mutane ya musu ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara mana karhin gwiwa ya ba mu sa a cikin wannan karatu da zamu fara kamar da muka fara shahida annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tafsirin alqur'ani baki daya tattare da sahabbai sai dai a lokacin su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam larabawa ne suna fahimtar larabci suna fahimtar abin da ake gaya musu shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki yake ce musu su bauta ma Allah shi kadai sai su ce a ja'alal alihata ilahan wahida nan take suke maidawa saboda suna fahimtar larabcin da ake kawo musu amma saboda ubangiji ta'ala da ya turo annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya turo shi ne dan yayi bayanin alqur'anin mai girma dan haka wasu ababe suke shigewa dole ba a fahimtar kuma sai an koma wajen annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a fahimta mai da Allah subhanahu wata'ala sabkar da aya cikin suratul an'am Allah yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani busu tudanya imanin su ba da zalunci wadannan su ne za su samu aminci su za su samu shari'a ko kuma su ne shiryayyu waɗannan sahabbai duk da larabcinsu da ƙwarewarsu da iya yaran sai suke tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyuna lam yuslim nafsahu ya rasulullah, suka ce ya kai ma'aikin Allah wane ne daga cikin mu bai zalunci kanshi ba. Ma'anar wannan magana kowane ɗaya daga cikin mu yana da lahi, in haka ne babu mai shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masu a'a, abinda ake nihi da zalunci ana nihin shirka. Bukuji ba yadda Luqmanul Hakim yake ba dan shi labari cewa inna shirka la zulmun azim, lalle ita shirka zalunci ne babba. Sai zamana a shi waccan aye ta cikin suratul an'am ba a samu hashin bakinta ba, ba a samu fahimtar ta ba, sai da aka koma waje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara. Haka lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta azumi yake cewa fakulu ko kuma wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Wani daga cikin sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya fassara aya yadda take, ku ci ku sha har sai ya bambanta gare ku farin zare da bakin zare a cikin duhun dare. To ana nan waɗannan wannan sahabi ya ɗauki zare baki, ya ɗauki zare hori, ya sa ƙarƙashin matashin kai. A duk lokacin da ya hulka sai ya ci abinci ya sha in yana da bukata. Da sahiya ta yi ya ga haske ya yi yawa sosai har yake iya bambance waɗannan zare guda biyu, sai zojen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah, ga abinda na fahimta ga aya kuma ga abinda na yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam nan take ya ce mai a'a, abinda Allah madaukakin sarki yake nihi ai ba ana nihin zaren ba asalin zare, ana nihin duhun dare da haske na alfishir idan ya kito a cikin dare. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alqur'ani. Akidai malamai sun ba da amsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani mai girma, kuma sahabban ya sun fahimci fassara ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce, sai zamana zamanin sahabbai, lokacin idan suna tafsiri su kuma yake zama tafsirin su shine tafsirin da ya shahi tambaya tsakankanin su, saboda tare aka fassara duka kowanne ɗaya daga cikin su yana nan, sai dai wani ya rige ya hi wani fahimta, wani ya hi wani rikewa, ko kuma a fassara wani bayan idan ya zo sai ya tambaya. Wannan sai zamana a lokacin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna yin kokarin tambaya tsakankanin su na kalmomi da ayoyi wanda suka shige masu juna, kuma wanda suka kware a cikin tafsirin alqur'ani mai girma a zamanin sahabbai, akwai Abdullahi ibn Abbas, akwai Abdullahi ibn Mas'ud, akwai Ubayy ibn Ka'ab, akwai Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq, akwai Umar dan Khattab, akwai Abu Huraira, akwai Abdullahi ibn Umar, akwai sauran su daga cikin sahabbai wanda su a zamanin su ana komawa ya zuwa gare su a tambaye su kalma daya, kalma biyu, wani abin da ya shige na alqur'ani mai girma sai wani ya fassara ma dan uwan shi. A lokacin da sahabbai suka wuce, sai ɗaliban sahabbai sun zama malamai kenan, su ne ake ce matabi'ai. To a zamanin tabi'ai sai ya zamana tafsiri ya ɗauki salo shigen irin wannan salo da muke yi, za a samu babban malami daga cikinsu sai ya zaune yana hikaya yana ba da labarin ilimin da ya kwasa daga cikin waɗancan manyan malamai na tafsiri wanda muka zana wasu daga ciki na sahabbai. Sai zamana suna da halaka wanda suke zaune, ko kuma malami sai ya zaune, sai ɗalibai su rinka tambayoyi a cikin abin da ya shahi addini, abinda ya shafi tafsiri, abinda ya shafi alqur'ani sai yana fassarawa. Daga cikin abinda suka fara, sai wasu daga cikin su kuma ɗaliban su suna rubutawa. Ya zama da cewa a yanzu su waɗannan zaune suke tabi aiki nan, amma idan suka bada hikaya da labari na abinda su sahabban suka karantar da su, da su suka fahimta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a daidai lokacin su kuma waɗannan na ƙasa sai suna rubutawa, saboda abin ya fara yin tsauri a yanzu. A zamanin sahabbai ko kuma a zamanin tabi'ai akan yin mudarasa, a zauna abinda wane ya rubuta wajen malam wane da abinda wane ya rubuta wajen malam wane, sai a haɗe su, sai su rinƙa yin mudarasa, suna yin mudakara, suna muraja'a tattare da su. Da haka za mu ganin cikin manya-manya malumai wanda suka yi ƙwari a cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a lokacin tabi'ai ɗaliban sahabbai kenan, akwai Abu Yazid bin Rabi'i, akwai Abu Aisha Masruku ibn al-Ajda, akwai Ubaidatu ibn Amr, akwai Abu Isma'il Marrata ibn Sharahbi da sauransu, akwai irin su Sa'id ibn al-Musayyib, akwai Sa'id ibn Jubair. Suna da yawa daga cikin manya-manyan malumai wanda suka ƙware a zamanin tabi'ai lokacin suna fassara alƙur'ani mai girma. A haka wannan ilimi, wannan tafsirin alƙur'ani mai girma ya ƙara sake salo lokacin da waɗannan tabi'ai suka zama malumai daga na ƙasa gare su. To a lokacin ne kuma za ka ga cewa tafsirin ya ƙara shigar da wasu ababe da dama, saboda musuluncin yana buɗuwa, ana kai musuluncin, ana tallata shi a ko'ina, mutane suna shiga wanda ba Larabawa suna yin imani. Da haka yanzu idan za a fassara musu, su suna da buƙatuwar a koya musu yaran na Larabci, sannan a musu bayanin abinda tafsirin ya ƙumsa. Sabanin waɗancan guda biyu ba su da buƙatar sai an yi yaran, saboda suna kusa da abu. To kuma waɗannan yanzu sun fara gamewa, wani ya ce Farisa, wani ya ce Rumu, wani ya ce wuri kaza, ya karantar da mutane, ya musuluntar da su. Da haka yanzu yaran shi da su wanda suka shigo ya fara tuduwa da Larabci, Larabcin ya fara yin ƙasa. To sai zamana yanzu cikin tafsiri akan sa yanayin lugha ta Larabci, yanayin abin da ya shafi sarf, abin da ya shafi ilimi na cikin Larabci gabanin a zo ga fassarar alƙur'anin dan ma'ana ta alƙur'anin ta bayyana. Daga cikin wanda kuma suka ƙware akwai Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi, akwai Muqatil ibn Sulaiman al-Azdi, akwai Muqatil ibn Hayyan da sauran malamai da dama wanda su kuma a wannan zamanin su suka ƙware akan abin da ya shafi tafsirin alƙur'ani mai girma. To daga wannan lokacin aka fara samun rubuce-rubuce na malumai na tafsiri, wane ya rubuta abin da ya rubuta kalilan, aka fara rubutawa a cikin abin da ya shahi littattafan hadisi, sai a kawo hadisi da ma'anar fassara aya, sai a kawo sanadi, a kawo salsala mai nuna fassara wata ta wannan aya. Har inda aka dawo lokacin su Ibn Jarir al-Tabari, Sheikhul Mufassirin, su Ibn Kathir da sauransu wanda suka rubuta da tafan tafsirin alƙur'ani mai girma. Shi wannan majalisi ko kuma irin wannan karatu ya zama yana da asali tun a zamanin sahabbai, zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har ya zuwa zamanin da mu ma muke yin zaune a karanta aya, mutum ya fassara da yaren shi, ya tarjama, ya yi ƙoƙarin gayin ma'ana yadda wanda ke saurare zai iya gayin muradillahi subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne a taƙaice abinda ya shafi tafsirin alƙur'ani mai girma, inda insha Allah ta'ala a yanzu wannan majalisi za mu fara suratul Fatiha. Ubangiji ta'ala ya buɗe alƙur'ani ne mai girma, ko kuma ya buɗe wannan sura mai albarka da faɗar shi alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم gabanin suratul fatiha aran mai ce alhamdulillahi rabbil alamin zamu ji sai da ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al isti'adha malamai suka ce mashru'atun qabla tilawati alquran cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim abune wanda aka so gabanin mutum ya fara karatun alqurani mai girma ya ga wannan kalma ta isti'adha ubangiji ta'ala a cikin suratul nahl yake cewa fa idza qara'tal qur'an
fasta'idh billahi minash shaitanir rajim
ubangiji ta'ala ce fa idza qara'tal qur'ana idan zaka karanta alqur'ani mai girma fasta'idh billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shedan wanda yake jewaye haka dukkanin malumai sun yi ittifaki sun yarda sun yi ijma'i sun yi magana guda akan cewa isti'adha ba aya bace daga cikin alqur'ani mai girma amma ubangiji ta'ala yayi umarni da mutum ya nemi tsarin Allah daga shedan wanda yake jewaye gabanin ya fara karatu wannan isti'adha ta'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'anarta ina neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shedan wanda yake jihohi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Al-Majmu'ul Fatawa yake cewa ubangiji ta'ala yayi umarnin neman tsarin shedan saboda shedan yakan zawwa da wasu wasi lokacin da dan adam ke karatun alqur'ani mai girma shi yasa sai Allah madaukakin sarki yayi umarni da dan adam ya nemi dukkan wani abu wanda zai kange shi daga wannan shedan da zai sa mai shakku ya hana shi tadabburi na ayoyin alqur'ani mai girma naka ita bismillah isti'adha cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim tana da salo ko kuma tana da hanyoyi daban-daban wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna lokacin da bawa zai yin karatu ita isti'adha ta zo da salo daban-daban yakan ayyuwa mutum ya ce a'udhu billah minash shaitanir rajim kamar da aran mai karanta ko kuma ya ce a'udhu birrahman min ash-shaytanir rajim ko kuma a'udhu birrahman na wani abin da yake tsoro ko kuma a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ko kuma a'udhu bi kalimatillahi tammati min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wadannan dukkanin su siffa ne siyar ne na isti'adha ya zo a cikin littafin sunan Abu Dawud da kyakkyawar salsala zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa isti'adha nan neman tsari yakan yiwa ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi ya zo a cikin littafi Imam al-Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzn dan haka isti'adha yakan zawwa ko kuma takan zawwa da salo daban-daban a cikin alquran a wajen yin ta kamar da hadisan nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tabbatar wannan isti'adha fadar a'udhu billahi minash shaitanir rajim za mu ganin anan ubangiji ta'ala sai ce a'udhu billah ina neman tsari daga Allah kai tsaye sai aka ce billah sabanin karatun da muka yi shekaran jiya da karatun mu na jiya zamu ga ubangiji ta'ala ya bude neman wannan tsari da cewa a'udhu bi rabbil falaq kuma a'udhu bi rabbin nas a cikin wata sura amma anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce a'udhu billah ina neman tsarin Allah. Allah ce fasta'idh billah, ka nemi tsarin Allah. Sai aka kawo sunan na Allah akai tsaye. Imam Ibnul Qayyim al-Jawziya cikin littafin shi Bada'ul Fawaid yake cewa ma'anar wannan magana an dauko babban suna na Ubangiji subhanahu wata'ala dan a nemi tsari daga babban maki wanda shine shedan Jehohi la'antati. Shi yasa Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Wannan isti'adha kuma tana nuna mana lalle hakika tabbas tabbatuwa na tauhidi a cikin zakatan mutane. Yana nuna mamu neman tsari ibada ce mai zaman kanta wadda ana yi ma Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai. Wannan ibada ba a gama shi da wani a cikin ta. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin suratul jin yake cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin Ubangiji ta'ala ce wa annahu kana rijalun minal insi, lalle yadda al'amarin ya kasance akwai wasu daga cikin mazaje wanda suka kasance ya'uduna bi rijalin, suna neman tsari da wasu mazaje minal jinni daga aljannu. Fazaduhum rahaqa, sai ya kara ma aljannu girman kai. Shi wannan yana nuna mamu ba a neman tsari da aljani, ba a neman tsarin aljani akan wani abu, ba a neman tsarin itti akan wani abu, ba a neman tsarin mutum akan wani abu, ba a neman tsarin shehi ko wali, ana neman tsarin Ubangiji subhanahu wata'ala ne shi kadai. Balle ma a inda babu wanda ke iya tsare ka sai Allah. Dan yakan iya yiwuwa mutum ya kawo shubha, to ga sarakai ana tsare su, ga maikwantan bariki ana tsare su. Wannan ba da kariya ce a zahiri wadda mutum yakan iya yiwuwa, kamar yadda agaji suke tsaye a nan gaban mu saboda kada wani ya wuce ya cutar da wani, ko kuma kada wani ya zo bai sani ba ya kawo hari ko wani abin da ya kama da wannan. Wannan ba a ce mai tsaro wanda muke nufi ba a makowa shi sai Allah subhanahu wata'ala. Sannan kuma duka da tsayuwar masu tsayuwa da kariyar masu kariya ba ta hana abinda Allah ya rubuta na subucewar wani abu ko na samuwar wani abu, wannan abin ya kasa samuwa. Akan zo a cikin gida tare da samari, ko kuma akan zo a wurin da ke da iko ai sata kuma ga ikon suna tsaro, akan iya zawa gaban iko ai juyin mulki ya kwace mulki kuma ga iko ƴan uwansu suna tsaye. Ashe kariya da tsaro awwaluhu wa akhiruhu na Allah ne subhanahu wata'ala. Shi yasa ita wannan isti'adha tana nuna mana babu mu iya tsare mu, babu mu iya ba mu kariya sai Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka wannan isti'adha tana nuna mana ithbatu sultanillahi mutlaq, tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala kariyar shi. Saboda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, sai Allah yake cewa innahu laysa lahu sultanin 'ala alladhina amanu,
innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Cikon aya Ubangiji ta'ala ce innahu, lalle da al'amarin yake laysa lahu sultanun, shedan Jehohi la'antace bai da wani ƙarhi alal ladina amanu akan masu imani, wa ala rabbihim yatawakkaluna, wanda kuma suka dogara game da Ubangijinsu. Shedan ka ruga ka nemi mafaka, ka nemi tsaro daga wajen Allah madaukakin sarki, to ka hi ƙarhin shedan. Duk mutunan da kawai hi ƙarhin shedan, babu wani sauran shedani wanda zai hi ƙarhin ya. Ashe isti'adha tana nuna mana lalle tabbatuwa na dogaro ga Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda wannan isti'adha kuma take walwale mana ta'allaquwa, rataye zakata ga wasu ababe wanda ba su da tasiri, ba su da asali, ba su da wani tsaro, irin abin da ya shahilaya istiada tana kurewa saboda yana nuna kado gara ga Allah subhanahu wataala. Hadisi a cikin sunan da a cikin musnad na Imam Ahmad da kyakkyawa salsala zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allaqa tamimatan wanda yarrataya wani abin ratayawa faqad ashraka haqiqa wannan mutumin ya shirka. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allaqa shay'an wanda ya allaka zuciyar shi da wani abu wukila ilayhi to za a wakilta wannan abin tattare da shi. To amma idan ka allaka zuciyarka ga Allah subhanahu wataala to zaka samu kariya ta haqiqa ga Allah wajen Allah subhanahu wataala. Anan bayan malumai sun ga wannan to sai suka kawo maganan lokacin da Maryam alaiha salatu wassalam mahaifiya ga Annabi Isa lokacin da ta ga mala'ika ya zo mata tana ita kadai sai take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sai take cewa inni a'udhu birrahman ni ina neman tsarin mai rahama daga gare ka in ka kasance taqiyya in dai da gaske kai mai tsoron Allah ne. To shi yasa nan malumai suke da nafas suke da maganganu masu mahimmanci ga al'umma wani lokaci ne za mu ce a'udhu billah kuma wani lokaci ne za mu ce a'udhu birrahman. Al-Imam Ibn Qayyim a cikin littafin Bada'il Fawaid yake cewa Maryam ta fahimci wanda ya zo wajenta mutunan kwarai ne, yanzu tana son in akwai alkhairi ta tare da shi Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wannan alkhairin, in kuma babu alkhairi a tattare da shi to Allah madaukakin sarki ya kubutar mata daga sharrin shi. To sai ta yi amfani da suna na Ubangiji subhanahu wataala mai rahama sai ta ce inni a'udhu birrahman, wannan yana nuna mana tana neman tausayi tana neman lutufi na Allah madaukakin sarki saboda ta ga siffa ce ta mutunan kwarai. Shi yasa shi a lokacin da kaga wani abin da ya shige ma gida biyu akwai alamun alkhairi tattare da shi kamar yadda akwai alamun sharri tattare da shi to ba za ka yi tigigit ka ce a'udhu billah ba, saboda kamar yadda Ibn Taymiyyah a cikin littafin Majmu'ul Fatawa yake cewa ita a'udhu billah tana nihin a tunkuɗe ma abun kwata-kwata. To shi yasa Ubangiji ta'ala sai ce fasta'id billahi minash shaitanir rajim, shi shedan da majihwayi ne la'antacce ne sai aka ce ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga gare shi. Amma lokacin da kake tammanin wannan abin yana zama alkhairi gare ka kuma kai ai wa zama sharri to in za ka neman isti'aza to za ka nemi isti'aza ta hanyar suna wanda ya daidai da abin da kake bukata. Ya kai ai wa tunda ita mace ce tana son ta dauro ta ganshi da siffar da yana iya zama mijinta to tunda miji ne zai zo mata ba abun korewa bane 100% sai ta ce a'udhu birrahman kamar da Imam Razi ya kawo. Haka Imam Al-Qurtubi a cikin littafin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an sai yake cewa neman tsari na Allah subhanahu wataala da sunan Allah yahi zama kamala da jika, amma akan canza lafazin sunan Allah a sa wani suna wanda ya daidai da shi idan abin yana da alaka da abin da mutum yake so. Da za a ce ma wane zoga kaza to kada ka ce a'udhu billah, a'a ka ce a'udhu birrahman in abin dama kana so, in ba alkhairi bane sai Allah ya jaye zai ma rahama a cikin zaban abin. Yakan yiwa wani lokaci sai a ce mutum zoga abu sai ka ji ya ce a'udhu billah a'udhu billah yana so kuma yana dariya. Malamai suka ce daga cikin fiqhu daga cikin kahin tunani sai ka ce a'udhu birrahman, ina in abin alkhairi ne samun shi to sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma. Haka in abin ba alkhairi bane to kuma shikenan zaman Ubangiji ta'ala ka ne mutsari shi mai rahama ne sai ya kare ka. Amma idan ya zama na tsoro ne ka firgita ne saboda baka tantance ba alkhairi ne ko sharri, tsoro ya kama ka to a wannan lokacin malamai suka ce ai yusu kace a'uzu billah he da ka kawo wani suna daga cikin sunayen Allah masalan mu ta gaba wannan lokaci ne mutum zai neman tsarin Allah subhanahu wataala malamai suka ce ana neman tsarin Allah subhanahu wataala lokacin da mutum zai sadu da iyalin shi zai rayuwa ta sunna to ana son mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga shedan lokacin da mutum zai karatu alqur'ani lokacin da mutum zai kwana lokacin da mutum zai bindiri lokacin da mutum zai shiga cikin wani rintsami na itace ko wani abin da ya kama da wannan kamar da Imam an-Nawawi ya kawo a cikin littafin al-Majmu yake cewa dukkan malumai sun yi ijma'i akan yiwuwa mustahabbi ne duk abin da zai iya baka tsoro to ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga wannan abu a washe na biyu akan yin isti'aza lokacin da za a yi sallah idan mutum ya gama addu'a ta buri sallah gabanin ya karanta fatiha a wata mazhaba akan yin isti'aza za mu zo mu ji mazhabobi lokacin da za mu tafsirin surar bismillahir rahmanir rahim haka akan san bawa yayi isti'aza lokacin da zai shiga yake cikin hushi idan aka bata ma rai ka fara jin alamun hushi zuciyarka tana yin sama kana jin komai kana iya aikatawa to wannan lokacin an so ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka lokacin da shaku ya fara samun bawa an so ya isti'aza lokacin da tsoro ya kama bawa an so ya isti'aza haka lokacin da dan adam zai shiga makiwaya shi ma an so ya isti'aza dan haka ita isti'aza wajibi ce a wasu wurare mustahabbi ce kuma a wasu wurare idan mutum zai shiga makiwaya zai yi isti'aza yadda ta zo a hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dan zai shike wayawa makiwaya yake fadar Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith yana neman tsarin Allah subhanahu wataala daga al-khubuthi da khaba'ith ashi wannan isti'aza tana da wurare daban-daban wanda ya kamata bawa ya rinka yin su ko kuma ya rinka karanta ita isti'aza gabanin ya yi da abin da zai amma ita wannan isti'aza malumai sun tattauna akan ta dukkanin malumai na mazhabobi guda hudu sun tahi akan ba a bayyana isti'aza a cikin sallah kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim babu inda aka ce kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim gabanin ka fara karatun sallar maghriba ko ta isha ko ta asuba ibnu abdul bar a cikin littafin at-tamhid sharhin muwatta na imam malik yake cewa lam yathbutu al-jahra bil isti'adati fi as-salah babu inda ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana bayyana a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah dan zai karanta suratul fatiha dan haka ita isti'aza tana da amfani a rayuwar mu ta yau cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya da amfani a rayuwar mu ta mu kadai kamar yadda yake da amfani a rayuwar mu ta mu duka ta jama'a baki daya wannan isti'aza tana bada kariya ga al'umma akan bacewar aqida yana sa al'umma ta rayu salim alim babu wani wanda zai rinka barazana babu wani wanda zai bata tauhidi babu wani wanda za a maida shi Allah a cikin mutane idan ya zamana kowa na neman tsari ne a wajen Allah to wannan yana gyara al'umma babu barazana babu bantsoro babu wani abin da zai sa rayuwar al'umma ta kidadi idan muka tambayi uwayenmu da kakannin lokacin da ake neman tsari da wasu mutane wanda ba Allah ba a cikin gari yadda rayuwar take da wahala yadda mutum zai nuna ka ka ji tsoro ya nuna ka ya ce zai iya cutar da kai tsoro ya kama ka yadda mutum zai rike wasu dabbobi yana kiyo dabbobin su ma banna baka isa ka yi magana ba saboda mi ana tsoron wasu daga cikin mutane wanda ba Allah ba to duk lokacin da al'umma ta zamana akwai wasu mutane ko wasu dabbobi ko wasu halittu da aka sa ma mutane tsoron su a cikin zakata to zaka ga wannan al'umma tana samun tabarbarewa na rayuwa. Kadi ba lokacin da ake tarbiya ake ce ma yaro akwai dodo, to yaro bai san tsoron bulala ba, bai san tsoron baban shi ba, balle ya san tsoron Allah madaukakin sarki. Da ya girme gane dodon wasa ce babu shi, to za ka kai mahaifin baka isa ka tankwasa wannan yaron ba. Amma lokacin da ka gwada mai akwai Allah, ko kuma kake bashi kashi, ko ya gane abin da kake baya tsoro abu ne na hakika akwai shi, to dan ya girma za ka ga yana tsoron wannan abin. Ashe isti'aza, neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga kowane sharri, yana sa zamantakewa ta samu aminci, zamantakewa ta samu yalwa. Mudiba yadda a da gabanin aminci ya tabbata, yadda mutane suke ba da ababen kayansu na dukiya ga wanda an san shi barawo ne, ba dan komi ba, dan kawai kada a ma sata, sai ka ba barawo ajiya, ko kuma ka je ka ce to daga gidan wane an sai kaza, akwai kaza, akwai kaza, akwai dabba kaza, ka bada cin hanci, ka bada wani abu wanda ga shugabanni wanda suke na bare, saboda kada kananan bare su zo su yi sata. Amma idan al'umma ya zamana sun ba Allah tsaron kayansu, suna ba Allah tsaron duk abin da suke tsoro, to za ga an zauna lahiya, babu wanda zai yin dagawa a cikin al'umma sai mutumin da yake jin tsoron Allah subhanahu wataala. Haka isti'aza a cikin al'umma takan kawo yaduwa na zaman lahiya. Za ka ga yadda tauhidi zai ginu, kuma sai zaman lahiya ya ginu a cikin gidajen mutane. Kadiba jiya da shekaran jiya da muka yi tafsirin Falaqi da Nasi, yadda sunna ta shiga ta wayan ma mutane da kai tsawon shekaru da dama, yadda idan mutum yanzu an zo an ce wani maye ne cikin gari, wani zai ma bige shi ya wuce, wani talaucin shi ya mai yawa, ya sha rana, ya wahala, bai samu kuɗi ba, da aka ce mai wani maye ne, bige shi zai, saboda mi ya barbada tsoro. Yanzu tauhidi ya shiga zukatan mutane, mutane ba su tsoron shi. Wani ida zai hitowa ya ce shi boka ne karara, to da samari da dama za su darme shi su bashi kashi, kuma babu abinda bokancin shi zai mai na amfani. Saboda mi? Saboda mutane tauhidi ya ratsa zukatansu. To isti'aza tana neman tsarin Allah subhanahu wataala, yana ƙara sa nutsuwa da zaman lahiya da zamantakewa a cikin al'umma. Ko mu sani cewa al'umma ba za ta taɓa samun zaman lahiya da kwanciyar hankali ba, yadda muke tunani, wallahi sai da irin karatuttuka na malaman sunna. In dai za a barin mutane cikin duhu, ba za a gwada musu sunna ba, ba za a gaya musu karantarwa annabi ba, wasu za su rinka ɓoyewa bayan malinta domin su samu kuɗi, wasu ɓoye bayan wasu ababe domin su samu kuɗi, to al'umma a kullum cikin tashin hankali take. Amma duk lokacin da aka bayyana sunna, kowa zai iya karantawa ya kare kanshi, ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala. Aka gwada ma mutane Allah nan yana dab da kowa, wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watal da'i idza da'ani,
أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
نعم،
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
إذا أقول أبو متى نتي وللي دعب النسكيسو yana nan dab da su, su roki Allah subhanahu wataala zai ba su. Kuma al'umma a garin marada sun gwada, da suna biyar wasu, kowa ya bari, kowa ya gane qiyamul layl ake tsakar dare, a washe ma Allah da kuka, ka ce Allah ba ni, kuma ya dauka ya ba da dama daga cikin mutane. Don haka mutane ashe wannan karatu, ire-iren karatun sunna, yana ƙara kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin al'umma. Kuma balle karatu wanda ya shahi na tauhidi, neman tsari, cewa Ubangiji subhanahu wataala shi ke tsare mu. Kadiba lokacin da muke tunani mu duka 'yan ƙasar Nijar, cewa akan iya samun tashin hankali, ko kuma ake mamu barazana na za a samu tashin hankali, da kowa ya koma masallaci muka dukufa, ana ta alkunuta, ana roƙon Allah madaukakin sarki, ana neman kariya daga Allah, sai Ubangiji subhanahu wataala kuma ya ba mu kariya. A ashe isti'ada neman tsarin Allah subhanahu wata'ala shine mafita babba ta zaman lahiya gina tauhidi a cikin zakatun al'umma. Shi yasa wannan isti'ada tana da falala, tana da baiwa, tana da tugunmushi idan mutum yana yin ta yau da gobe. Idan mutum yana yawan isti'ada kamar yadda malumai suka kawo, to wannan mutumin yana ƙara samun kusanci a wajen Allah subhanahu wataala. Yawan cewa a'udhu billah, Allah ina neman tsarinka, ko da Hausa aka ce ma ana ma wani abu ka ce a'udhu billah ina neman tsarin Allah, an baka kaza ka ce a'udhu billah ina neman tsarin Allah a take, an yi asara kaza a'udhu billah ina neman tsarin Allah a take, ina neman kaza, duk abin da ya taso ka jiba alqur'ani karantawa, za in an karanta a samu lada. Amma Allah ya ce in za karantawa a nemi tsarin Allah subhanahu wataala. Ashe da haka rayuwar mu babu wani abu wanda ba za mu nemi tsarin Allah ba. Za mu bude shago mu nemi tsarin Allah, za mu rufe shago mu nemi tsarin Allah, za mu kwanta mu nemi tsarin Allah, za mu rufe gidanmu mu nemi tsarin Allah, za mu bude mu nemi tsarin Allah, za mu aika yaran makaranta mu nema masu Allah ya tsare mana su, za su dawo mu nema masu Allah ya dawo mamu da su lahiya. Duk abin da bawa zai idan yana isti'ada yakan samu kusanci a wajen Allah subhanahu wataala. Abu na biyu, mutum zai samu tsarkin baki, bakin shi zai zama tsarkakakke. Allah zai kubutar mai da yawan zagi, zai kubutar mai da yawan maganganu na batsa, zai tsarkake zuciyar shi. Koda akwai zagin a baka, yawan isti'ada cewa a'udhu billah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, za ka hushi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, gabanin zagin ya hito ka bada kariya, Ubangiji Ta'ala sai ya tarbi zagin, ba zai hitowa ba. Gabanin karama ka dauki wani kuduri ka nemi tsarin Allah, sai Allah subhanahu wataala ya baka kariya, an tuce ka. Gabanin ka yi abinda daga baya za ka yi nadama, ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala, mutum zai samu tsarkin baki, zai samu nagartaccen rayuwa. Ba za a samu shi da nagawu ba, ba za a samu shi da rafasu ba, da sauran abin da ya kama da wannan. Haka daga cikin falala wanda mutum zai samu idan yana yawan karanta a'udhu billah, mala'iku suna yin kusa da shi, saboda duk lokacin da shaitan ya yi nesa da mutum, to mala'ika za a yi kusa da shi. Ababe ne guda biyu wanda ba za su haɗuwa ba. Idan bawa ya yi ko'oho da ambaton Allah, to Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya jaye mala'ikun rahama da gariya, shi kuma shaitan a lokacin sai ya samu wurin shiga. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala cikin suratu Zukhruf yake cewa man ya'ashu an dhikri rahman Ubangiji Ta'ala ce man ya'ashu an dhikri rahman, duk mutunan da yake yin baya-baya, yake kasa ambaton Allah, Allah ce nuqayyid lahu shaytanan, sai mu darma mai shaytan, fa huwa lahu qarin, shi sai ya zama makusanci gare shi. Dan haka wani da ya bude baki za ka ji mummunan magana ce, gamsi ne, batsa ce, zagi ne, magana ce mara dadi, saboda mi bakin bai saba ba. To yawan a'udhu billah minash shaytanir rajim, a'udhu birrahman, yana ba mutum kariya, yana sa mutum ya samu nagartaccen baki, kuma mala'iku za su yi kusa saboda shi dan yayi nesa da shi. Haka ita wannan isti'ada takan ba dan adam dama ya rinka tunani na alkhairi wanda zai amfanar shi a duniya ko a lahira. Ba dole ba sai a cikin alqur'ani yawan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to kana kore shaidan, to yanzu abinda zai amfaninka, abinda zai amfane ki a gidanki na aure, sai Allah ya kimsa maki tunanin shi. Shi yasa wata daga cikin mata idan ta ga mijinta ba yadda, sai kaga Allah ya kimsa mata dubara daga sana'a ta kulla abin dala-dala, sai ta koma tana kulla na ebaka, sai a koma ana kasuwanci, sai kaga Allah ya samu abin albarka. Wata kuma saboda babu isti'ada, babu ambaton Allah, lokacin da mijin ya bar samu, a lokacin shaitan ke ƙara kusato ta, kullun fitina, kullun fitina, ayya sun ki nawa, amma sai a waye gari an kore ta, ta koma gidansu ta zub da ƴaƴan, kuma shi bai samu kuɗin ba, kun ba wanda ya aure ta. amma idan mutun yana yawan ambatan ubangiji subhanahu wataala to Allah madaukin sarki zai kimsa mai alkhairi tunanin alkhairi a cikin rayuwar shi ba yana lokacin da zai hasada ba yana lokacin da za ya kyashi kullun abinda zai nema yaya za a yi kadago ya koma da lagoma kullun ya za a yi ya samu wani abinci gaba saboda isti'aza tana kawo alkhairi tana isti'aza tana tunkude sharri kuma tana bada dama domin a yi tafakkuhi a cikin alqur'ani ubangiji subhanahu wataala dama yake cewa wa anzalna ilayka dhikra ba wannan ba ubangiji subhanahu wataala dama yana gaya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha kitabun anzalnahu ilayka yatimi mubarakun
أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته
وليتذكر
أولو الألباب
من يتعالى تولنا على القرآن إليه مكسبكم يا كأن محمد صلى الله عليه وسلم ليتدبروا آياته دمو متانيسي تنتنتني أتكين آيوان الله سبحانه وتعالى كما سأل الله وليتذكر أولو الألباب دمو ميحانكلي يسامو دامين تناني to dan ka samu damar tunani mai kyau ka samu damar da zaka yin kasuwa mai riba mai amfani wanda ba a shan wahala a ciki to ka koma ga alqur'ani in dan kasuwa na karanta alqur'ani zai sha mamaki a cikin ribar shi in ma'aikacin hannu yana karanta alqur'ani zai sha mamaki a cikin aikin shi ginin da wani zai tsawon kwana uku sai kaga cikin kwana guda da taimakon Allah kai ka gama ai ta mamaki kowa na neman ka wani kuma za a bashi kudin ya kashi shi bai aikin ba shi bai zo ba yayi kuma shi ya rasa ina yayi kullun sai ya tace wa an mai sihiri shi wani ya je shi yasa aikin ba yanzu babu albarka a ciki a ubangiji subhanahu wataala sai ce wal yatadhakkara ulul albab alqur'ani mai girma yana bude tunanin mu a rayuwar duniya ko a rayuwar lahira a rayuwar duniya abin da ya shahi kasuwancin mu mu'amalar mu zamantakewar mu a rayuwar lahira abin da ya shafi karatun alqur'ani zikiri ambatan Allah subhanahu wataala to sai Allah ya ce in za mu karanta in muna son mu samu wannan tunanin mu yi tadabburi a cikin ayoyin sai ce in za mu karanta mu nemi tsarin Allah Imam Razi yake cewa wannan yana nuna ashe neman tsarin Allah subhanahu wataala a cikin komai yakan bude kwaluwa a cikin tunani idan mutum yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana yawan maimaita ta tunanin shi yana ƙara budewa domin ya samu albarka ta alqur'ani mai girma domin ya samu albarka ta rayuwa kamar yadda za mu shi karatun mu na gobe in Allah ya kai mu idan kai isti'aza za ta kure ma shedan za ta baka damar yin tunanin lokacin da zaka bismillah ita kuma bismillah za ta sa albarka a cikin abinda mutum yake nihi da zaman shi na isti'aza da na basmala muna makaranta daidai Allah madaukin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tantuba harshe ubangiji madaukin sarki ya fi mana sallallahu wasallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.